sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Litinin 8 ga watan Janairu shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan dakatar da ministar ayyukan jinkai Beta Edu da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu dole a masa guda, a masa jinjina akan cewa wannan mataki da bara dauka, duk da cewa baya babatu kaman sauran gwamnati ta baya, inda suke nun su masu gaskiya ne, masu yaki da shanci ne, amma gashi ana gani a kas.
A Najeriya har ila yau ƴan gudun hijirar da suka tserewa rikicin yankin Bokkos a jihar Plateau sun yi kira ga hukumomi da suka yi musu dauki.
A wannan kudi naira miliyan 500 da aka kawo, kobo daya ba dauka aka ba Plateau ne.
Gaskiya muna bukatar irin su sutura da su abinci da wurin barci, ba takalmuna, ba kayan sawa jiki mamana, don yara in kin gansu abin tosai.
Muna kuma tafa da karin bayani a cikin shirin da kuma rahoto na musamman wanda Sani Shaib Malumfashi zai gabatar mana da labaran wasanni. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wani lafiya ga labaran. Wani harin da Isra'ila ta kai da jirgin sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon a yau dan Litini. Na baya-bayan nan a alamomin da ke nuna cewa tashin hankalin na gabar ta tsakiya na iya fadada. Wani jami'in bangaren tsaron Lebanon ya ce harin, wanda aka kai kan wata mota samfurin SUV, ya kashe wani kwamandan bataliyar dakarun sirri na Hezbollah wadda ke aiki a kan iyakar Lebanon da Isra'ila. Hezbollah ta bayyana kwamandan da suna Wisdom El Tawil, wanda wani jami'in tsaro ke cewa ya kasance mai taka muhimmiyar rawa a ayyukan da Hezbollah ke yi a sashen kudu. Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari kan wasu wurare na Hezbollah yau Litini, to amma bata ce komai kan mutuwar Al-Tawil ba. Al-Tawil shine mafi girma cikin mayakan Hezbollah da aka kashe tun bayan da mummunan harin nan na Hezbollah na ranar 7 ga watan Oktoba ya janyo fito a Gaza, da kuma fada loto-loto tsakanin Isra'ila da Hezbollah, abinda ya ta'azzara tun bayan da wani harin da aka alakanta shi da Isra'ila ya halaka wani babban jami'in Hamas a Beirut a makon jiya. Shugaban Amurka Joe Biden bai da niyyar korar sakataren tsaro Leo Austin bayan da shi Austin din a wani al'amari mai daura kai ya shafe kwanaki ba tare da bayyana cewa ya yi rashin lafiya ba, kuma har yanzu bai bayyana irin rashin lafiyar da ya yi ba, a cewar fadar White House yau Litini. Babu wani abin da ake shirin yi wanda ya wuce sakatare Austin ya ci gaba da kasancewa a mukaminsa, a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa John Kirby a game ne ma labarai. Austin, wanda ke dan ƙasa da Biden a tsarin matakin sojin Amurka, ya yi rashin lafiya a ranar sabuwar shekara, to amma bayan da aka masa wani dan aiki bisa radin kansa, sai abubuwa suka tabarbare. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan yau Litini sun ce 'yan sanda akalla 6 sun mutu, baya ga wasu kuma 20 da suka ji raunuka, bayan da wani bom da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar da suke ciki a wani yankin lungu da ke iyaka da Afghanistan. Waɗanda abin ya ritsa da su ana jigilar su ne zuwa Bajor, wata gundumar kan iyaka mai fama da aika-aikar 'yan bindiga, saboda su ba da kariya ga masu allurar rigakafin polio a rana ta farko a aikin rigakafin ƙasa baki ɗaya, wanda za a kwashe mako guda ana yi. Shaidun gani da ido sun ce bom ɗin mai ƙarfin gaske ya tarwatsa motar. Masu ayyukan ceto na kyautata zaton adadin mace-macen zai ƙaru, suna masu cewa 'yan sanda da dama daga cikin waɗanda suka ji raunukan an ruga da su asibiti cikin mawuyacin hali. Harin ya kuma sa hukumomin yankin sun dakatar da ayyukan rigakafin a yankin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Adadin mutanen da suka bace bayan girgizar kasar da ta auku a Japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku sau uku zuwa yau Litini, inda ya kai 323, yayin da kuma adadin mace-mace ya kai 168 a cewar hukumomin yankin. Sai dai a halin da ake ciki, ƙara zubowa da dusar ƙanƙara ke yi na kawo cikas ga ayyukan ceto. Mako guda bayan aukuwar girgizar kasar mai ƙarfin 7.5 a ma'auni, ta yadda ta katse mutane sama da 2,000, baya ga wasu da dama da ke fama da rashin wutar lantarki ko kuma alatilas suka nemi mafaka a cunkusassun sansanonin jinƙai. Wani sabon adadin da gundumar Ishikawa ta wallafa yau Litini ya nuna yawan mutanen da suka ɓace ya ƙaru daga 31 zuwa 281 a Wajima, ɗaya daga cikin wuraren da suka fi jin jiki, inda girgizar ƙasar ta kwantar da gomman gidaje kuma wata babbar gobara ta laƙume wata babbar unguwa. A ƙarshe, masu ayyukan ceto jiya Lahadi sun zakulo wasu masu haƙar ma'adinai 15 waɗanda suka makale a hanyar ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar Redwing da ke ƙasar Zimbabwe, bayan da ta rubuta ranar Alhamis a cewar wani mai magana da yawun gwamnati. Masu haƙar ma'adanan sun makale ne bayan da saman hanyar ƙarƙashin ƙasa ta mahaƙar ta ruguje a wuri mai tazarar kilomita 270 gabas da harare babban birnin ƙasar. An ceto dukkanin mahaƙan da ransu, a cewar mai magana da yawun gwamnati Nick Mangwana. An ɗan jinkirta ayyukan ceton ne saboda rashin kyan wurin girke kayan aiki, a cewar Metallon Gold, mamallakin Redwing ɗin.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da ministar ma'aikatar agajin gaggawa da tallafi ga al'umma Beta Edu, yanzu aka yi umarci hukumar EFCC ta fara binciken zargin cin hanci da rashawa da ake wa ministar. Wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoto, wanda ya fara da tsokacin Dr. Awal Abdullahi Kwararre akan sha'anin mulki a Najeriya.
To, duk irin waɗannan idan aka kawo gaban shugaban ƙasa mai sauraron jama'a, dole zai duba ya ga cewa to wannan bincike bai dace a bincike mutum yana ɗore da kaya a kan shi ba, don haka ya sauke kayan sai a bincika.
Dr. Awal Abdullahi kenan mai fashin baki akan sha'anin mulki a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya, Malam Mamun Sale, mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, ya bayyana mun cewa lallai wannan mataki da Tinubu ya ɗauka abu ne na alheri a Najeriya da kuma yaƙi da ake yi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar.
To, gaskiya wannan abin da yawa ita Beta Edu, ministan jin ƙai ta Najeriya, wato ya dakatar da ita domin a bincike ta kan zargin da ake mata, yana nuni da cewa na farko ba zai yarda da cin hanci da rashawa ba gwamnatinsa, na biyu yana nuna cewa ɓangaranci da wato yanki ba zai tasiri ba a gwamnatinsa, saboda waɗannan ababe guda biyu ana zarginta duk ta aikata. Na farko, ta ba da kuɗi ba da ƙa'ida ba, wannan ma alamomi ne da ake zargin da cin hanci. Na biyu, kuɗaɗen da aka raba domin a je a rijista na masu mabukata a Najeriya, wato yankin ta ta bayar, yankin Akwa Ibom da kuma yankin Lagos, inda nan ne ta bi ƙarfi. Don haka shugaban Bola Ahmed Tinubu dole a masa guda, a masa jinjina akan cewa wannan mataki da bara dauka, duk da cewa baya babatu kamar sauran gwamnati ta baya, inda suke nuna su masu gaskiya ne, masu yaƙi da cin hanci ne, amma gashi ana gani a kas da makokare, an ce ana biki a garin su, a gidan su, ya gani a kas.
To, amma anya waɗannan binciken da ake ta kafawa da irin kuma sakamakon da ake fatar zai fitar, zai kasance wata alƙibla da gwamnati Bola Ahmed Tinubu za ta dora aiki na tabbatar da cewa ba sani ba sabo duk wanda aka kama da laifi za a tabbatar da an yi masa shari'a har ma ta kai shi gidan yari. Tambayar kenan da nema babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya kenan, Abdulaziz Abdulaziz.
Ko daga yanzu abubuwan da suka faru a Najeriya da dama sun fito suna yaba wa shugaban ƙasa ganin cewa ya yi abin da kusan mun ce ba saba yi ba tare da an kai ruwa rana ba ya dakatar da ita wannan minista. Wannan ya nuna cewa yana da kudirin yin daidai da kuma kudirin daukan mataki akan hukunta duk wani aiki na asha ko na ba daidai ba tare kuma da kokarin kare dukiyar talaka. Kamar yadda aka ɗauki wannan mataki nan gaba ma idan aka kammala wannan bincike na tabbata cewa ba tare da wani ɓata lokaci ba za a ɗauki ƙwararren matakai akan kowaye aka samu da daidai.
A halin da ake ciki dai a yanzu bayanai da ke fitowa daga fadar gwamnatin tarayyar Najeriya na nuna cewa dukkan yunkurin da ita wannan minista da aka dakatar wato Beta Edu daga shiga fadar gwamnati ko kuma hudda da shuba Bola Ahmed Tinubu ta ci tura domin an shinge ta daga shiga fadar gwamnati. Umar Faruk Musa, Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To, ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke sansanoni da dama a ciki da wajen jihar Plateau sun buƙaci agajin gaggawa daga hukumomi a ɗaiɗaikun jama'a. 'Yan gudun hijiran daga ɓangaren Fulani da sauran ƙabilun yankunan ƙananan hukumomin Mangu, Bakos da Barikin Ladi a jihar ta Plateau sun tsinci kansu ne a sansanoni biyo bayan hare-hare a yankunan nasu da suka kai ga asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
A wani taron manema labarai da haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin Fulani suka gudanar a cikin birnin Jos sun koka kan yadda suka shiga halin tashin hankali kuma ba a kula da su ba. Imam Abubakar Isa Ahmad daga garin Bakos ya ce tun tallafin da matar shugaban ƙasa ta kawo a kwanakin baya bai kai kansu ba.
Kuma muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da adubi al'umar wannan ƙasa da idon rahama taimakawa yara da mata da shauran iyayenmu waɗanda aka sace musu dabbobi, aka ƙona musu gidaje ba iyaka, aka lalata musu dabbobi wanda Allah kaɗai ya san iyakacin dabbobin da aka tafi da su. Yanzu haka suna nan a zube a ƙasa, ba su a cikin gidaje, wasu suna cikin garin Bakos, wasu sun fita makwabtan jahohi.
Shugaban ƙungiyar Meti Allah a jihar Plateau, Alhaji Nura Muhammad Abdullahi, ya ce al'ummarsu sun yi asara da dama.
A wannan kuɗi naira miliyan 500 da aka kawo kobo ɗaya ba ɗauka aka ba Fulani ne ko guda ɗaya ba. Alhali wannan abun ya shafe mu, an ɗauke mana shanu, za ka ji ba Fulani an ɗauke shanu 120, 180, 200, 300, an tafi da su an talauta shi bai iya noma ba, bai iya kasuwa ba, bai aikin gwamnati, baya komai, kuma babu wani tallafi daga gurin, babu tausayawa, babu komai.
Su ma wasu al'ummomin daga garin na Bakos sun bayyana halin da suke ciki.
Mary Isa daga Yalwa Nono, gaskiya muna bukatar irin su sutura da su abinci da wurin barci, ba takalmuna, ba kayan sawa jiki mamana, don yara in kin gan su abin tausayi suna kwanta kasa ba abubuwan da zamu biya bukata da shi ba.
Sunana Pastor Elia Joshua ta. Bukatar shine bayancin wurin barci da kuma abinci. Bai wadace mutane ba, shi ko da yake masu taimako suna kan taimako, mun gode da mun wannan. Ba domin a cikin Bakos gaba daya fiye da 15,000 wanda suka taru a cikin garin Bakos, muna da kam daya guda 12. Halata wannan ma wurin su ma ba nan suke, za wasu suna Jos, wasu Mangu. Muna roko ga gwamnati domin su taimaka mana.
Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Arewa ta Tsakiyar Najeriya kuma gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai yace nan gaba kaɗan za su gudanar da babban taro da za su duba matsalolin tsaro a yankin don magance su.
Saboda abin da yake faruwa a Kogi ya bambanta da abin da ke faruwa a jihar Kwara, ya bambanta da abin da ke faruwa a Benue Nasarawa da kuma ita kanta Plateau din to da kuma Niger. To shine muka ce to ya kamata a zo ai wannan babban taron, kowa ya zo da jama'an shi, mu zauna mu fahimci ya zamu yi jama'an mu baki daya a zauna lafiya da juna. Bayan haka a wannan seminar sai tunani kuma ya zo da yake akwai ma'adinai da aikin noma da sauransu duka a wannan waje namu, tun da yanzu har mai ma muna da shi a Arewa ta Tsakiya. Mai muka ce to sai a hada kuma a sake yin ya zama security da kuma economy duka a yi su tare. To za a yi tun haka wannan summit da za a yi summit ne na economy da kuma a security baki daya.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan kuma shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Arewa ta Tsakiyar Najeriya Abdullahi Sule kan magance matsalolin tsaro a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 16, 10 saura minti 16 kenan a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yanzu kuma ga rahoton na musamman.
A Najeriya, Majalisar Dattawa da ta wakilai sun amince da kasafin kuɗi na shekarar ta 2024 a bayan da kwamitocin kasafin kuɗi na majalisun biyu suka tantance kasafin da shugaban ƙasa ya basu na ₦27.5 trillion, inda suka ƙara shi zuwa ₦28.7 trillion, ƙarin da masana suka ce yayi daidai. Mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa, Sanata Muhammad Ali Endeme, ya yi nazari inda ya ƙara bayani a hirarsu da abokin aiki na Madina Dauda.
Mun amince da ₦28.77, kusan da ₦28.8 kenan, wato an samu ƙarin wajen ₦1.2. Kuma abin da ya kawo kari nan shine don a yadda muke duba kasafin kuɗin, muna tantancewa su fadar shugaban kasa sun ci gaba da kawo mana waɗansu kare-kare wanda ina jin don an yi mantuwa ne a lokacin da aka kawo mana kasafin kuɗin. To kuma mun amince da haka da aka buga jimila ɗin shine ya kawo ₦28.7. Karin da aka samu musamman daga bangaren shari'a sun bukaci a basu ₦200 billion kari don wayansu bukatun su na musamman albashi da ya sani. Akwai maganar ciyar da yara a makaranta, an dawo da shi don wannan lokaci ma shine mutane suna cikin mawuyacin hali, ya kamata makarantu da za a iya ba yara abinci a basu abincin rana. Sa'annan akwai kuma shirye-shirye da ake na kidaya wanda za a yi 2024, da kuma ire-iren wayannan ƙanana nan can da su fadar shugaban kasa na musamman na zattarwa suka bukata, so shine muka yi. Kuma mun ƙara kasafin kuɗin da kaɗan, wato exchange rate ne, dama a ₦750 ne zuwa dala, ku kun san abin da dala ya zama yanzu. To shine muka ce a official rate ne ma ya kamata a mai da shi ₦800, amma duk sauran abubuwan da shi shugaban kasa ya zo da su haka muka yi bisa dalilai guda biyu ko uku. Na farko, wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo, muna so mu bashi benefit of doubt da kuma kare zamanto cewa mu yan majalisa ganin cewa ana so a ci gaba da January December wannan budget cycle, cewa mu ne muka hana ruwa gudu. To na biyu kuma shine akan cewa wannan budget shine nashi na farko, tunda yana gaggawan akan yayi abun a zo a gani, to mu sai mu bashi dama mu je mu gani. To shi yasa muka zo na kinga har wato magriba, har muka wuni har ranar Asabar muka dawo mu yi aiki don mu tabbatar da cewa an gama da kasafin kuɗin. Kuma abinda ya kawo mana saukin aiki shine zamani. Yanzu zamani na'ura ne, na'ura ma har da akwai AI, ana cewa artificial intelligence. Ina da program yanzu da nake iya sawa ka in ce a dubo min inda aka saki maimaita abu, sai ya duba ya nuna su yanzu nan. To haka kuma lissafi, so da wannan sabon na'ura din aiki ya zama mana sauki.
A game da wata takaddamar da ta taso na cewa an yi wa sashen arewa rabon waka cika tashi a kasafin da aka bada na manyan ayyuka, sun ta Endeme cewa yi.
Nima da na ji labarin kuma an turo min ma social media, aka bada kasafin cewa ai kudunci masu yamma an ba su a cikin manyan ayyuka ₦4 trillion a South, su ma kusan ₦3.5 trillion, amma arewanci Northwest wanda ci ta tafi girma an ba ta ₦2.5 trillion kawai. Sannan can kasan Inyamurai aka ba su ₦2.3 trillion, mu yan North Central an ba su ₦1.9 trillion. Karimomu da aka raina mana mu North East aka ce an ba mu ₦1.6 trillion. Hankali na tashi, amma da na yi lissafi sai na samu cewa wannan in kai jimilan shi gaba ɗaya zai baki ₦1.15 trillion. To kuma shi kasafin kuɗin nan da shi shugaban kasa ya kawo, abinda aka ware gaba ɗaya na manyan ayyuka ma ₦8.7 trillion. To tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki.
Sa'a da yake yin bayani ga manema labarai game da wannan kasafi, shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai ta ƙasa, Honorable Abubakar Bichi, hujja ya bada game da ƙarin da suka yi.
An samu kari daga lissafin da muka duba wanda shugaban kasa ya kawo ya ce a duba ga farashin dala akan naira 750 wanda muka duba kuma kowa ya sani cewa ko yanzu take kasuwa dala tana naira 1200 so wannan mun sa mun kara naira 50 akan kowace dala zuwa naira 800 ya bamu dama mun samu naira biliyan 190 kuma hukumomi na gwamnati masu sarrafa kudade irin su NPA da su custom mun kira su mun ce kudin da suke kawo na haraji ba su isa ba ya kamata ne su karo kudade don ayi kuma aiki
shin koyaya masana tattalin arziki suke kallon abubuwan da wannan kasafin kudin na bana ya kunsa Aminu Ibrahim ya amsa wannan fatawa
yanzu abinda aka kiyasta za a kashe shine trillion 28.7 to in ka cire trillion 28.7 daga kuma abinda za a samu wanda zai shigo aljihun gwamnati na trillion 18.32 kaga za a samu kibin kusan trillion 10.32 wanda dole a samu hanyar da za a cika a gudanar da aikace-aikacen da za a kiyasta za a yi
yaya kuke kallon yanayin abin a yadda halin da muke ciki yanzu da kuma cewa akwai gibi a tsakani kamar yadda bayani ya gabata
wato kaga gibin nan da aka samu akwai hanyoyi da akan bi a cikake wannan gibi na farko akwai abin da ake cewa PSBR wato public sector borrowing requirement wanda gwamnatin tarayya za ta karbo bashi ko daga hannun jama'a ta sayar musu da abin da ake cewa securities wato kaman treasury bonds treasury bills da sauran ire-iren waɗannan taranta ta cika shi wannan gibi ko kuma taranto kuɗi daga kasashen waje ta cika wannan gibi ko kuma cikin aikace-aikacen da aka ce za a gudanar in kuɗin ba za su kai ba a zabtare aikace-aikacen da za a yi domin ya dawo daidai da abin da ya shigo aljihun gwamnati to kwanan nan ma in ka duba sun nemi bashi daga African Import Export Bank rancen kaman dala biliyan 3.4 wanda tuni har Import Export Bank ta saka musu dala kusan biliyan 1.1 ko ana sa ran zai kara karfi ko zai kara darajar naira ya zama farashin sa ya dan sauko a bisa da yadda yake domin a samu saukin gudanar da rayuwa
sani shi abin malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
to madalla kafin mu ci gaba da shirin mu fadata da wannan waka yanzu kuma sai labaran wasanni
a takaice
dan wasa Kylian Mbappe ya cimma yarjejeniya tafiya Real Madrid a ƙarshen kwantiragin sa da Paris St-Germain sai dai kudin da Real din za ta biya Mbappe wanda wa'adin sa a PSG zai kare a bazaran nan mai zuwa bai kai yawan wanda suka yi masa tayi ba a tattaunawar sa ta shekara ta 2022 sai dai duk da wannan yarjejeniyar Mbappe zai iya sauya shawara ya tafi gasar Premier a waje ɗaya kuwa ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta fice daga zawarcin dan wasan tsakiya na Manchester City Calvin Phillips na Ingila saboda kudin da aka tsuga na bayar da shi aro da kuma yawan albashin da za a bashi. Al'amura na nuni da cewa wannan janyewar da Juventus ta yi za ta iya karfafa wa Newcastle damar samun dan wasan mai shekaru 28. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta fitar da Arsenal daga Park Cup a karawar zagaye na uku bayan da ta ci 2 da nema a Emirates a ranar Lahadin da ya gabata. Al'amarin da masu sharhi akan wasanni a Nigeria suka bayyana shi a matsayin ci baya ga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Ya kamata a ce Arsenal ne ya kamata ta yi wa Liverpool irin wannan, ba Liverpool ne ya kamata ta yi wa Arsenal ba, amma wannan ya zama ci baya a kungiyar ta Arsenal, inji Muhammad Bana, wani mai sharhi akan wasanni a Nigeria, wanda ya ce
idan ka kalli tawagar kwallon kafa ta Liverpool zamu ga cewa yanzu haka ita ce a mataki na 1 a saman teburin gasar Premier League na kasar Ingila, wanda ta matsare ma Arsenal din da kusan tazarar maki 5 wanda take a mataki na 4. Sannan idan ka dubi sauran gasa da Liverpool din take fafata a ciki, musamman gasar cin kofin kwallon kafa na Europa, ita ta yi ta farko a rukunin da take a ciki, sannan kuma yanzu haka tana matakin kusa da na karshe ma na semi-final a gasar karabuwa duk dai a Burtaniya din, sannan kuma ta doke Arsenal a gasar cin kofin kwallon kafa na EPL wasannin zagaye na 3 a jiya. Kaga idan ka hada zamu iya cewa kokarin su a wuri guda zaka ga cewa ai dama Liverpool ba sa'ar Arsenal din bane, musamman dan watanni ko ince ɗan makonnin nan a fagen wasan na kwallon kafa. Ko da yake coaching club din kwallon kafa ta Arsenal din Mikel Arteta ba zai tsira daga zargi ba, musamman wannan ba shine karo na farko da sai yayin kuro kamar zai taka rawar gani, sai ga kuma sabanin haka ba.
Idan muka leka a fagen kyaututukan gwarazan ƴan wasa kuwa, Ale Jado Ganacho ya lashe kyautar gonzor dan kwallon kafa na watan Disamba a Manchester United. Dan wasan mai shekara 19 ya lashe kyautar karo na biyu a jere bayan da aka zabe shi a matsayin fitaccen dan wasan Manchester United a watan Nuwamba. A cikin watan na Disamba, dan wasan tawagar Argentina ya ci kwallo biyu, ya bayar da biyu a kazara. Shine dan kwallon da ya taka rawar gani a wasar Manchester United da Aston Villa a ranar 1 ga watan Disamba da ya gabata, lamarin da ya janyo ya lashe wannan kyautar karo na biyu a jere. A nan za mu jabirki a shirin namu na wasanni a takaice, sai makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Kuma da layin su kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen, wani harin da Isra'ila ta kai da jirgin sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon a yau dinnan Litini da baya-bayan nan, a alamomin da ke nuna cewa tashin hankalin na gabar ta tsakiya na iya faɗaɗa. Shugaban Amurka Joe Biden bai da niyyar korar sakataren tsaro Leo Austin bayan da shi Austin ɗin a wani al'amari mai ɗaura kai ya shafe kwanaki ba tare da bayyana cewa ya yi rashin lafiya ba, kuma har yanzu bai bayyana irin rashin lafiyar da ya yi ba, a cewar fadar White House a yau dinnan Litini. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan yau Litini sun ce 'yan sanda aƙalla 6 sun mutu, baya ga wasu wajen 20 ko fiye da haka da suka ji raunuka bayan da wani bom da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar da suke ciki a wani yankin lungu da ke iyaka da Afghanistan. Waɗanda abin ya rutsa da su ana jigilar su ne zuwa Bajor, wata gundumar kan iyaka mai fama da aika-aikar 'yan bindiga, saboda su ba da kariya ga masu allurar rigakafin polio a rana ta farko a aikin rigakafin ƙasa baki ɗaya wanda za a kwashe mako guda ana yi. Shaidun gani da ido sun ce bom ɗin mai ƙarfin gaske ya tarwatsa motar. Adadin mutanen da suka ɓace bayan girgizar ƙasar da ta auku a Japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku sau uku zuwa yau Litini, inda ya kai 323.
To a gaida kai Ibrahim Kalmasi Garba, masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu nan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafukanmu na Facebook da X, wato Twitter, sai Instagram da ma YouTube, domin samun labarai da dumu-dumunsu. yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ni gabatarwa da Juda Fiona Nandudu, ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.